Bayar da bizar bayan ka shigo Ghana yana cikin wani bangare na shirin shekaru 10 da gwamnati ta aiwatar, wato Beyond the Return, da nufin karfafa dangantakar 'yan Afirka da ke kasashen waje samun yin mu'amala da Ghana. Shirin bada bizar bayan shigowa Ghana dai zai fara ne daga ranar 1 ga watan Disamba shekara 2023 zuwa ranar 15 ga watan Janairu shekara 2024. Malam Hafiz daga ofishin hukumar shige da fice ya ce sai wani daga nan Ghana ya tsayawa mai neman bizar domin ya shigo ko wanda ya samu takardar gayyata kafin bada bizar.
Wannan visa ne ke cikin Ghana yana inviting me, shi zai yi miki komi, shi zai biya kudin $150 da kuma da bio page shi zai use. Wanda ke inviting nan shi zai zane letter ya ba immigration, kuma in kana da account number sai ka print about 5-month transaction, then baka da account ne then a kawo indenture. Kuma wanda ke zuwan nan kuma an karbi bio page mish, passport bio page mish, a doki a kare campaign tokus sai a submit a bio immigration. Haka kare visa on arrival nan takarda ne an yanka WhatsApp page da picture a doki a aika ma mishi ko wajen da zai ce to shi
a bangaren masu samar da visa ga matafiya, Malam Abdul Nasir shugaban True Travel and Tour ya ce wannan mataki ne da zai taimaka sosai kuma zai kawo sauki ga lamarin ga masu neman visa, sannan zai taimaka wa kasar Ghana.
Shi wannan abu ya taimake mu in the sense that ya bari komi ya yi sauki ma mutanen da muke provide wannan service muke ba su. Sannan secondly kuma ya help kasan na a lot. Da yawa suna son su zo su yi waransu businesses kasan na, amma saboda yanda ake karban visa on arrival yake difficult, yana bari wani ya start processing ma shi ya yi fed up shi ya withdraw.
Shi ko Muhammad Nasir mai son tafiyar yawon bude ido ya ce da sauran kasashe za su yi kokuyo da Ghana da zai taimaka wa masu yawon bude ido.
Matakin ga ya tanni ni sosai, na san akwai wasu da kuma suke yawo kasashen, yasa wasu kaman mu muna yawo kasan Afrika da kasan waje duka, muna yawo sosai inda kowane gari zai ba mu sauki muna shiga garin su yanda ya kamata, da ina jin ko menene ya muna sauki.
Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.